A yayin da ake jajibirin sallah karama tuni kasuwanni a garin Kano Nigeria suka cika suka tumbatsa inda kowa ke kokarin sayan kayan masarufi domin bikin sallah karama. Akan haka ne muka tuntubi al'umma domin jin yadda zirga-zirgar jama'a ke wakana a kasuwanni ga kuma abin da suke cewa da yanda kayayyaki suka tashi ko akasin haka.
A yanayin kasuwa alhamdulillah duk inda ka bi dai ana ta harkoki bakin gwargwado. Alhamdulillah komai yana tafiya daidai wa daidai bakin gwargwado. To ai dole ne wanda ya dauko kudi Allah bai ya kula da kayan shi ya samu inda ya adana da kyau ko ba gaskiya ba. Wannan alhamdulillah bakin kokari ana yi saboda Allah a ciko kasuwa alhamdulillah kana ko ina ga mata da maza ana ta cudanya ana ta goge da juna
gaskiya assalamu alaikum yanayin farashin gaskiya ya tashi ba kaman da ba gaskiya in tattata sai akwai na 2000 akwai na 1000 akwai na 2000 akwai na 500 wallahi gaskiya ka bata dai a matsayin mu dai na musulmai wannan wata dai kyar ta musulmi duk inda yake gaskiya ba haka bane sallah na gabaki dai wani iri aka yi ta gaina ne dai kai kaya tsada kuma gashi ba kudi a gari
farashin dai gashi nan yayi tsada abin sai hakuri ya canja su sai kuwa dan akalla an ƙara duk kusan kwano ɗaya an ƙara kusan 500 wallahi sai dai hakuri gaba ɗaya kowanne da atta da tattasai da tumatiri a kowanne ya to gashi nan ƙarancin kayan ne mu kaga siye muka zo bamu san abin da ya faru amma dai kayan ko ina ka ji haka ne dirge tsada.
Mun kuma zan tayar da masu sayar da kayayyaki na dalilin da yasa kayayyaki suka yi tashin gwarin zabi.
To alhamdulillah tsaro ana bada kokari akan harkar tsaro domin abin da nake hange daidai gwargwado ɗan kasuwan nan sun baza tsaro daidai gwargwado kuma alhamdulillah komai ya yi. Ni a matsayin ɗan kasuwa gaskiya bana tararrabin komai domin da zuciya ɗaya nake zuwa sayan kayan nan kuma da zuciya ɗaya zan koma domin haka bana tunanin komai. Kawai fata na Allah ya koma da gida lafiya.
A kaya tashi ya bi tashin ma na gwauran zaki inda tumatir dai na 4000 yanzu ana sayar da shi 21-22 tattasai muna siyansa 20,000 dubu taruhu muna siyansa 20,000 ta haka dole a ce kaya tashi yawa a gani a ya zama dole zaka ciyo tsada ne ka siyar araha wa zai cika ma kuɗin.
Gaskiya farashi ya canja yanzu tattasai ana sayar da shi buhun yana yin 10,000 kwandon tumatir yana yin 20,000-18,000 tumatir a taruhu yana yin 10,100-1,500 a baya 1,000 ma ana sayar da shi 2,000 kwandon tumatir. Ya abun da ya kawo tsadarsa sai gaskiya yawanci babu kayan kuma da yanayi na sallah yanayi ne Allah ya riga ya kawo mu sallah kuma duk lokaci irin wannan dama ana samu irin wannan yanayi ko ba haka ba idan kawai Allah ya rufa mana asiri Allah
shi sha'anin kaya na irin yanayi na yau da muka samu kanmu an zama farashi gaskiya mai dan tsananin gaske sai dai kawai ai ta fata Allah ya ba mu dacewa da abin da amma mu farashin yana tattasai daga 2,000 sai 2,500 wannan shine abun da zaka abun da yake kawai araha a kasuwar nan a gaskiya daga alayyahu sai albasa eh su ne kawai masu araha sai sauran kaya na yau da kullun to da yanayin saukar ruwan sama wanda gabanin ma jajibere din kayan da ma ya tsinki ya zamo yayi ya karanci da yawa dan haka ya zamo komai ya hau kuma ga bukata ta ninka da mutum 10 ne zai zo su sayayya yanzu mutum 100 ne kaga kuma akan kayan mutum 10 na da kaga kowa so yi yau da kaga shine sai dai mu fata Allah ya ba mu dace ayi hakuri da yadda rayuwa ta zo
da zamu ce alhamdulillah gaskiya farashi dai na mu dai bangaren kayan mu bai tashi ba alayyahu yana tashi 700 a bara kaga yanzu nan 300-400 muke siyarwa sai ya kuwa naira 200 kaga 150 ma yanzu muke siyarwa kaga kuma mu dai a haka dai zamu ce alhamdulillah kuma yawancin ga kuma kajiwa ta dan yi tsada amma kadan kuma ita ma tsada ba wata ne yawa ba naira 200-300 sai yanayi ne wani kayan babu wani kuma mu muka jawo abu yawa magana ta kai
to madalla da fatan za a yi bukukuwan sallah karama lafiya. Baraka Bashir, dandalin VOA.